Masu sauraro, assalamu alaikum, barkan mu da warhaka. Muhammad Awwal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf da Sabitu Garba Mustapha ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Nadin tsohon gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badara Abubakar a matsayin babban ministan tsaron Najeriya da kuma nadin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle a matsayin karamin ministan tsaron kasar nan ya janyo musayar ra'ayi a tsakanin jama'ar Najeriya, inda wasu ke ganin Badaru da Matawalle ba su da kwarewar aiki a bangaren tsaro, wasu kuma cewa suke an damƙa harkokin tsaron Najeriya a hannun 'yan arewacin kasar, yankin da ke fama da matsalolin tsaro, don haka su nemawa kansu mafita. Koma dai menene, shirin Najeriya a yau ya dubi wannan batu ta fuskoki da dama domin fayyace gaskiya. Mun faro shirin ne daga fadar shugaban ƙasar Najeriya, inda abokin aikinmu Sabitu Garba Mustapha ya jiyo mana dalilin da ya sa aka naɗa Muhammad Badar Abubakar da Bello Matawalle ministocin tsaro a Najeriya.
Sunana Abdulaziz Abdulaziz, ni mai taimaka wa shugaban ƙasa ne akan harkokin yaɗa labarai. To, ina ganin abin da yake kawo haka shine akwai tunani na cewa Arewa ita ce take da matsala mafi girma da ta fuskanci da ta shafi harkar tsaro. Muna da matsala kamar yadda ka sani ta Boko Haram, wadda kusan shekara 12 ana wannan yaki, har yanzu ba a kai ga cewa an kai ƙarshen sa gaba ɗaya ba. Sannan akwai matsala ta 'yan bindiga barayin daji, wanda su ma har yanzu matsala ce wadda take ciwo mutanen Arewa to a kwarya. To, tunanin shine idan ka ɗauko wanda yake yana daga wannan waje kuma ya san matsalar, akwai tunanin cewa za a fi saurin samun mafita da kuma kawo dabarun da za su kai ga samun nasarar abu.
To, wasu na ganin cewa kamar shi gwamna na Zamfara da ya sauka, wanda ya kasance karamin minista a jiharsa, ta yi fama da kalubale na harkokin tsaro din nan, wanda kuma an ga irin rawar da ya taka, amma ba a ga wata rawa da ta kawo sauyi cikakke akan sha'anin tsaron ba. Ya za ka dubi yanda zai yi tasiri a wajen samar da sha'anin tsaro musamman a arewa din?
So, magana gaskiya, idan ana maganar tsaro, akwai bambanci tsakanin abin da yake a matakin jiha da kuma a matakin tarayya. Kamata a sani cewa harkar tsaro harka ce da gwamnatin tarayya take shugabanta, kuma ba harka ce da gwamna zai iya yin wani abubuwa da yawa a kai ba, domin sojoji da 'yan sanda duka ba a ƙarƙashin gwamna suke ba. Don haka, idan misali wasu suna tunanin ko wani mutum lokacin da yana gwamna ba a samu irin sauyin da ake tunani ba, ko kuma bai yi kokari ba lallai ne saboda shi gazawarsa bace ba wai ina cewa ina kare shi ba, amma ba wai lallai ne cewa ko saboda gazawarsa bace ba, a'a, harkar tsaro harka ce wadda take aiki ne kusan kacokan na gwamnatin tarayya, duk da cewa su ma gwamnoni suna da rawar da suke takawa, amma yanzu a matsayin wanda zai zo ya aiki a matsayin minista, ya kamata a sani cewa minista aiki ne wanda yake yana shugabantar kusan dukkanin hukumomin tsaro, sannan kuma yana da ba wai shi ne zai yi aikin kai tsaye ba, ana samar da shugabanci ne da kuma samar da shiga tsakani da tattaunawa da kuma bayar da shugabanci wanda zai kai ga samun nasara, tunda akwai manyan ofisoshi ko kuma manyan jami'ai da yawa waɗanda suke da aiki akan harkar tsaro, ba aiki ne na mutum ɗaya ba, koda a matakin tarayya din. Misali, akwai su sojoji da hukumomin su wanda su ma suna kusan cin gashin kansu. Akwai 'yan sanda, akwai hukumar tsaro ta farin kaya, sannan kuma akwai mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro. Duk waɗannan suna aiki akan abubuwan tsaron nan, ba wai aiki ne za a bar mutum ɗaya ko mutum biyu ba, su ministoci ba su bane komai da komai a harkar.
Malam Abdulaziz Abdulaziz kenan, mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin yaɗa labarai a tattaunawarsa da Sabitu Garba Mustapha. To, ko akwai buƙatar wata ƙwarewa ta musamman kan harkokin tsaro ga wanda zai iya zama ministan harkokin tsaron Najeriya?
Sunana Komare Saliu dan tata Mahmud masanin tsaro kuma director a kungiyar tabbatar da tsaro da zamantakar lahiya Najeriya wato Salute Nigeria Initiative. To in ma za mu bi tarihi musamman ma mu a matsayin masana na tsaro daga lokacin da Najeriya ta samu yanci in yara ba sani ba mu gaya musu ba yau bane an ka fara nada wanda bai da ilimi ko kuma kwarewa a bangaren tsaro a matsayin ministan tsaro ba baban Nuri Bado a jami'ar ta daya wato Mahmud Ribado yayi minister na tsaro wato minister of defense wanda daka dai NDA inda suke da gwan sarki akwai cikin cantonment dai NDA amma sa Ribado cantonment aka mafi kasari mun samu irin su Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan Kano yayi minister tsaro na shekara yadda wani abu a Tairu Bata Garawa yayi karamin minister tsaro na bangaren sojojin ruwa aka Modupe Alhaji da sauran mutanen don hakan shi tsohon gwamnan Jigawa Badaru ba shine na farko wanda bai kware ba a tsaro da aka ba minister tsaro abinda za a yi la'akari da shi a wannan ma'aikatan su suna tafiyar da dubin bangarorin tsaro ne ya na sojojin sama da na kasa da na ruwa wanda mafi kasari kowannen su na da babban harshe muna da babban harshen sojojin kasa ruwa da na sama haka kuma akwai na ɗayan su wanda ake kira chief of defense haka mafi kasari muna da bangaren wa'anda su ma akwai mai ba ma shugaban kasa shawarwari a fannin tsaro don hakan don an kawo wanda yake farin hula an bashi ministan tsaro ba yau an ka fara ba kuma yana da permanent secretary kuma akwai generali ma kamar yanzu wanda za a ba ma shugaban ma'aikata nashi principal staff officer zai zama to ko brigadier general na sojan kasa ko air commodo na sojan sama ko kuma navy commodo na sojan ruwa
kafin wannan
wanda ke zagaye da shi
wannan batu ya zo a lokacin da arewacin Najeriya ake ci gaba da fuskantar matsaloli ko da yake ita jihar Jigawa bata samu irin wannan kalubalen mai yawa ba jihar da shi ministan tsaron ya rika a baya amma ya ka kalli irin kalubalen da ke fuskantar shi a irin wannan lokacin
to a wannan lokacin dai ka dai ga Nuri Bado ko wannan sanda ne shi mai ba ma shugaban kasa shawarwari a fannin tsaro ga general Labata babban harshen sojojin kasa ga kuma Hassan Abubakar babban harshen sojojin sama ga kuma shi Ogala babban harshen sojojin ruwa ga babban inspector general Egbetoko da komai don hakan a matsayin shi da yanda arewa ke tafiya da barakan tsaro yanzu ya ma yi kyau a matsayin gwamna wanda ya fito daga arewa maso yammaci saboda yanzu ka duba Zamfara Kebbi da kuma arewa maso tsakiya irin su Niger shi Badaru a matsayin tsohon gwamna zai hada kai da wayannan manyan afsoshin da sauransu da babban a san yanda za a yi a dau matakai yanda za a yi a kawo wannan kalubalen tsaro kasa na ambata
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sai kuma ta kafar internet a trustradio.com.ng da waɗansu tashoshi FM a tarayyar Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji Malam Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin yaɗa labarai da kuma Kwamaran Salihu ɗan tata Mahmud wani mai sharhi kan harkokin tsaro da bayani kan naɗin Muhammad Badara Abubakar da Bello Matawalle ministocin tsaro. Akan wannan batu, abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf ya samu zantawa da wani tsohon sojin Najeriya kan ko naɗin waɗannan 'yan arewacin Najeriya zai kawo ƙarshen rashin tsaron da ke addabar ƙasar.
Sunana mai Jo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya MNI. In ka lura, duk wani lissafi da ake yi a yi tsammani wai ko don arewa su ne suka fi rashin zaman lafiya a ɗauko ma'aikatar tsaro a bata ba shi ne ba. Ko daga ina mutumin ya fito idan an ga alama yana da experience yana da wato sanayyan ko da kankani ne na maganar tsaro ɗin aka ba shi ba damuwa. Amma wai a ce wai don ana ta ba mutanen arewa tsaro ba wani abu na bane. Amma
wasu na cewa an daɗe ana baiwa misali waɗanda suka san harkar tsaron musamman ma tsaffin soja da 'yan sanda amma kuma kamar ba a cika ganin sauyi ba.
Akwai abin da yasa ba ganin sauyi. Ai ba wani aiki da zaka ba mutum idan baka bashi abin da zai yi aikin ba daya, idan baka karfafa mishi gwiwa yanda zai yi aikin ba biyu, ko me kwarewar shi in ba hankali ba sai ka ga rauni shi. Bari ba karamin misali, ai wancan lokacin gwamnatin shugaba Buhari shi tsohon general ne yazo yana da tsohon retired general Magashi ministan mai aikin ministan tsaro. Abun tambaya anan shine shi ministan tsaro an bashi daman yanda zai yi aikin nan ya samu result, ya samu sakamakon da ake so daga gare shi. Bai zamani ba, ai magana kenan. Ko daga ina ka dada mutum, in dai mutumin yana son kasan kuma ko daga ina fito ka bashi dama yayi zai yi, kai sai mishi target zai yi. So abun da muke fata anan shine kaga dai wayannan mutane da aka nada, in kana magana tsaro ne defense kenan, kana magana defense wannan gononi guda biyu da aka nada shi da gonan jigawa da wannan, to ba mu sani ba ko suna da kwarewa akan tsaro ko kuma za su dauki mataimaka ne wanda yake za su nuna musu. Amma akwai daurin kai, wato kaman wadan suna dadan nan dai naga yayi ne kawai a taimaka mu mutanen da suka taimake mu, muka samu nasara muka kafa gwamnati.
Kamar yadda mutane ke ta batu wadannan da aka nada a fannin tsaron, wasu na ba da misali kamar shi karamin minista Matawalle jihar Shina fama da kalubalen tsaro da badan rukila ba shi da wani kwarewa sosai. Kana ganin kila akwai wani salo da za su iya yi tunda ba su ne karin farko da aka bai wanda bai da irin wata basira a fannin tsaro ba?
Wace maka buri ga maka wani abu Muslim, wannan nadi da aka yi musamman na Matawalle da yan dashi daga Zamfara ya bashi tsaron nan, ba wani abu da zai jawo ma kasan nan in ba a hankali ba, in ba a hatara ba, da yana da masu bashi shawara na sosai da sosai, ba wannan mutumin zai nada a mukamin da ya bashi ba, domin kowa ya san miskilan da ke tsakanin shi ba tare da gonan shi ba da ma mutanen gaba daya, mutanen jihar shi da yawan su. Kai ka san yadda batakalar da aka dinga yi da shi kafin zabe da lokacin zabe, kai ka san comment din da ya make da yace an tura sojoji su suka yi mishi walawala, bai so ne suka taimaka da ya kasa cin mai so ne shi zabe. Sa'an nan yanzu ku zo ku dauki wayannan sojoji ku danna mai hannu, bayan kun san ga yadda aka yi kwanakin baya aka je gidansa aka dai akwai dai batakala tsakanin shi da mai
to kamar shi ta fannin badarin fa ya kake kallon matsayin da aka bashi tunda shine babban minista a wannan fanni.
Ado sai mu zauna mu gani kila ya kashi kawai su zauna an basu ne kawai didan dai karar in ana magana irin wayannan mutane ba magana kwarewa ciki. Badaru dai ba mu taba sane shi da maganan aikin tsaro ko soja ko dan sanda ko wani ba. Ni da na yi tsammani Badaru shine za shi wurin aikin noma, amma yanzu duk da wannan ya kila su suna da dalili. Amma abin da muke fadi anan shine ba za a dinga irin wayannan nan irin dai nan kawai da mutanen su je su zauna aje an yi waɗansu shawarwari wani wuri iyaka na su ce mun yarda aje a yi abubuwa da sunan su ne ministocin tsaro.
To madalla, yanzu kuma ga Jamilu Adamu da Sagir Kano Sale da kunshin labaran da jaridar Aminiya ta yau ke tafa da su.
A babban labarinmu a wannan mako takensa abin da ya hana mu fallasa masu wuraren da muka rusa, inji gwamnatin jihar Kano. Sanin kowa ne rusau da gwamnatin jihar Kano ta yi a kwanakin baya ya jawo cece kuce, inda har aka kai matakin da gwamnatin ke cewa za ta fallasa waɗanda suka mallaki waɗannan wurare da aka gina ba bisa ƙa'ida ba. To daga baya sai aka ji shiru, amma yanzu gwamnatin ta ɓara inda ta bayyana dalilin da ya sa ba ta fallasa masu waɗannan wurare ba. Akwai kuma labari kan turnuƙu da taron dangin da suka hana El-Rufa'i zama ministan Tinubu, sai kuma labarin 'yan bindiga da suka bayyana yadda muka harbo helikoftar sojoji a Neja, inji 'yan ta'adda. Sannan za kuma a ji idan aka karanta wannan labari yadda aka kashe 'yan bindiga sama da 53 a wannan gumurzu.
To mun san dai kaman kowane mako jirgin tana kunshe da wasu shafuka kaman al'ajabi, wasanni da sauran shafuka. To a wannan mako me jirgin ta kunsa shafin al'ajabi?
To a bangaren labarin al'ajabi akwai labarin wani wanda ya shafe kwana 13 yana tafiya yana wasan cafiya ba dan komai ba kuwa sai dan ya kafa tarihi. To ina ji ko ai ya kafa tarihin. Akwai labarin wani kare kuma wanda ya lashe gasar zama kare mafi muni. Sai kuma a bangaren wasanni akwai wato rahoto na musamman kan yadda harkar wasar kwallon kafa ke barin yankin kasashen Turai suna koma kasashen Laraba da kuma Amurka. To a takaice dai jaridar tamu ta yau waɗannan na daga cikin abubuwan da za a samu a ciki. Ana kuma iya zuwa shafinmu na aminiya.ng domin karanta labaran, a shafinmu na internet ko kuma shafukanmu na sada zumunta.
To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. A madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Sabitu Garba Mustafa nake cewa ku huta lafiya.